to da wa muke tare
sunana Nuhu Abdullahi
to a wani matsayi ka fito a wannan film There Is A Way
watanni ne matashin da nayi sa aniyar cewa a rayuwata ina son in zama lawyer kuma na zama biyu bayan kalubalen da na fuskanta masu tarin yawa na kokarin cimma buri na zama lawyer din
dama ka saba yin film a harshen turanci ne
wannan shine karo na farko da na fara yin film a harshen turanci
to da kafu da aka baka script din ya kaji
watan ban ji wani abu ba sabo saboda na saba karanci karatun littattafan turanci kuma shi Kabir Jamaje malami na ne a lokacin da nake karatu a kasa so raka ban ji wani sabon abu ba sai dai kawai na ji dadin kasancewa ta daya daga cikin wanda suka fito cikin wannan fina-finai
to ya zaka kwatanta wannan film da kuka yi da harshen turanci da sauran fina-finai da ka saba yi a harshen Hausa
watan film ne sabo sabon film wanda ya magana akan ilimi sannan kuma film ne wanda aka shirya shi da tsagwaron turanci tataccen turanci wanda aka yi tafakin cewar babu kuskure saboda ya bambanta da ragowar fina-finan Kannywood saboda ragowar fina-finan Kannywood da Hausa ake yi shi kuma wannan da turanci ne turanci kuma yaren duniya da ake tunanin cewar ni da ke idan muka tashi muka bar kasar nan muka je wata kasashe zamu
kana nufin ka ce min kun yi kai turanci tsantsa da misali Malam Bahaushe yana da matsalar P da F. Kana nufin duk waɗannan ba za a samu a film din ba?
Gaskiya ba za a samu ba. Saboda malamin turanci ne ya jagorancin yin film din.
Da fatan maudu'in da aka yi gina film din da shi zai amfani al'umma. Baraka Bashir, Murya Amurka daga Kano a Nigeria.